So now I want to, so I talked about the importance of doctrine.
Na yi magana akan muhimmancin koyarwa.
And then I talked about the importance of the Trinity.
Sannan kuma na yi magana akan muhimmancin Trinity.
And now I want to talk about the three persons of God.
Yanzu ko ina so in yi magana akan ainihin kamancin Allah kashi uku.
Starting with the Father.
Zan fara da Allah Uba.
There's a lot of times the church wants to exalt Jesus Christ.
Sau da yawa ecclesia sukan fi so su daraja su ɗaukaka Yesu Almasihu.
And they exalt Jesus Christ.
Sannan ko sukan ɗaukaka Yesu Almasihu.
When the purpose of Jesus Christ,
inda ko dalilin zuwan Yesu kansa,
the purpose of Jesus Christ,
dalilin Yesu kansa,
is to bring us to the Father.
Shine domin ya kawo mu ga sanin ubansa.
The end is not Christ.
Ainihin ko ƙarshen ma'anar ba Kristi bane.
Christ is the way.
Kristi ko shi ne hanya.
He is the way to the Father.
Shi fa hanya ne zuwa ga Uban.
And so if we start to just talk about Christ,
maimakon ko a fara magana akan Kristi,
we have lost the point of the gospel.
Mun ko gama ainihin yin kuskure a hanyar bishara.
John 4.
Yahya Sura 4.
Starting in verse 23.
Ayah 23.
But the hour is coming.
Amma ko lokaci na zuwa.
This is Jesus Christ speaking to the Samaritan woman at the well.
Anan Yesu ne yake magana da Basamariyan nan a bakin ainihin wannan rijiya.
And she's going, we worship God the Father here.
Tace mu ko muna bautawa Allah Uba a nan.
You worship in Jerusalem.
Amma ku fa kuna bauta masa a Urushalima.
She recognized something.
Ta ko fahimci wani takamamman abu.
That so many churches now reject.
Wadda ko ecclesia da yawa suna sayayya da ita.
We are to worship the Father.
Wadda ko ya kamata mu bauta ne wa Allah Uba.
Jesus Christ answer to why he is the Messiah.
Yesu Almasihu ko ya amsa dalilin da yasa ya zama to Mesiya.
But the hour is coming.
Yace ko lokaci na zuwa.
And now is.
Yanzu ko ita ce.
When the true worshiper.
Inda ko masu bauta masa cikin gaskiya.
Will worship the Father.
Za su yi masa bauta.
In spirit.
Za su bauta wa Ubangiji.
And in truth.
Da kuma gaskiya.
Salvation.
Ceto kuwa.
The reason Jesus Christ was sent by the Father was so that people
shine saboda mutane
would worship him, worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit,
Allah ko ruhu ne,
and those who worship him must worship in spirit and in truth. Jesus Christ,
yes, Almasihu,
was not just spirit.
Shi ko ba ruhu ne kawai ba.
He put on flesh.
Ya sako jiki.
He's standing in front of the woman.
Ya tsaya ne a gaban wannan macen.
And he doesn't say.
Bai ce ba.
The point of God coming.
Ainihin ko dalilin zuwan Allah.
The point of the Messiah.
Ainihin zuwan shi Mesiya.
Is not to get people to worship Christ.
Ba wai domin a samu mutane su bauta wa Kristi kawai ba.
It's to get them to worship the Father.
Amma ko a same su ne su bauta wa Uban.
So it is so critical.
Yana da babban muhimmanci kuwa.
To understand the persons of the Trinity.
Mu iya fahimtar surar nan na halittan Allah.
And understand.
Mu kuma fahimci cewa.
Jesus Christ was incarnate.
Cewa Yesu Almasihu kansa an haifas da shi ne.
He took on flesh.
Ya ɗauko jiki.
He is not just spirit.
Shi fa ba ruhu ne kawai ba.
But what about the Holy Spirit?
Amma ko menene zan faɗa game da Ruhu mai tsarki?
Did the Holy Spirit take on flesh?
Shi Ruhu mai tsarki ya dauki jiki ta mutum?
He abides in every believer.
Yana zama ne a cikin kowane jikin mutum.
The Holy Spirit can be seen in the flesh.
Shi ko Ruhu mai tsarki ba za a taba ganin shi a cikin jiki ba.
The flesh of the true church.
Ako jiki na ecclesias ta gaskiya.
Only God the Father.
Allah Uba ne kadai.
Can't be seen.
Za a iya ganin sa.
It's so important to understand.
Yana da babban muhimmanci mu fahimta.
It's important to understand.
Yana da
the temple.
Yana da muhimmanci mu fahimci ainihin ko haikali.
In the temple.
A cikin haikalin Allah.
And the tabernacle before.
Ako ainihin ita haikalin.
There are two rooms.
Akwai ɗakuna guda biyu.
There is the holy place.
Akwai ko wuri mai tsarki.
And in the holy place,
a cikin wuri mai tsarkin nan kuwa,
there is a table that has bread on it.
Akwai ko teburi da ke da biredi a kanta.
Who is the bread of life?
Wane ne ko ainihin ko gurasan rai?
Jesus Christ.
Yesu Almasihu.
Priests can walk in.
Su ko firistoci za su shiga wannan ɗakin.
Actually, as long as they've washed their hands and their feet.
Tabbatacce ko idan suka iya wanke hannayensu da ƙafafuwansu.
As long as they've put on the right garments.
Idan ko suka iya sa wa'innan tufafi wanda suka dace.
People can walk in there whenever they want. Priests can walk in there whenever they want.
Su ko firistoci kadai za su iya shiga duk lokacin da suka ga dama.
And they can see Jesus.
Za su ga Yesu Almasihu.
On the north side of the temple.
Ako gefen arewa na wannan haikali.
Is a lampstand.
Akwai ainihin wannan abin da ke rike fitila.
The lampstand.
Abin da ke rike fitilan nan kuwa.
That lights up the holy place.
Takan ainihin haskaka dukkan inda ke da sarkin nan.
It's a picture of us being the light of the world.
Tana nan ne nunin hoton cewa mu ne hasken duniya baki daya.
The church is not the light of the world by their own strength.
Ita ko ecclesiar Allah ba ta zama to haske da ikon kanta bane.
The church is the light of the world because of the Holy Spirit.
Ecclesia hasken duniya ne saboda ikon Ruhu mai tsarki.
So on the one side,
idan ko a wata gefe guda,
is the showbread.
Ita ko akwai wannan gurasa.
The picture of Christ.
Wanda ita ce hoton Kristi.
On the other side is the lampstand, the picture of the Holy Spirit.
A gefen ko wanda ita ce wannan abin da ke rike fitilan nan.
Those you can see at any time.
Wannan ku kowane lokaci za ka iya ganin su.
And then there's a veil.
Sannan ko akwai ainihin ita kyalle.
And behind the veil is the Ark of the Covenant.
A bayan kyallen ko akwai ainihin wannan sandukin alkawari.
And you're not allowed to go in the Ark of the Covenant, in the room of the Ark of the Covenant.
Ba a baka kowa dama ya shiga ya ga wannan wurin ba.
For it is the Holy of Holies.
Saboda wannan ne wurin tsarki mai tsarki.
Because we're not holy enough.
Saboda ko ba mu da wata cikakkiyar tsarki.
To go into the presence.
Mu iya shiga gaban Ubangiji.
Of the Holy of Holies.
Inda ke da holiness. Tsarki mai tsarki.
Who's in the Holy of Holies?
Wane ne yake a guri mai tsarkin mai tsarki?
In the picture of the temple.
A wannan hoto na haikali da na bayar.
In the Holy of Holies is the picture of the Father.
A cikin ko guri mai tsarki din nan hoto ne na Allah Uba.
He is spirit, so we cannot approach him.
Shi ko Ruhu ne ba za mu iya kaiwa gare shi ba.
He is holy, so we cannot approach him.
Yana da tsarki wanda ba za mu iya kaiwa gunsa ba.
A carnal man.
Ainihin ko shi mutum da ke da
jiki. Cannot approach God.
Ba shi da dama ya iya kaiwa ga Uban.
They cannot approach God the Father.
Ba za ya iya kaiwa gurin Allah Uba ba.
God the Holy Spirit.
Allah Ruhu mai tsarki kuwa.
We can see him.
Za mu iya ganin sa.
Because he's veiled in the flesh of the church.
Saboda ko yana nan ne a cikin kyallen ecclesiarsa.
Jesus Christ.
Yesu Almasihu.
When he was walking on the earth.
Lokacin da yake tafiya a cikin duniya.
People could see him.
Mutane suka iya ganin sa.
Because he's veiled in the flesh of man.
Saboda ko yana nan ne a cikin kyallen idon mutane.
But no one can see God the Father.
Amma babu wanda zai iya ganin Allah ba.
Because he's spirit.
Saboda shi ruhu ne.
So Jesus Christ.
Saboda ko Yesu ne Yesu
Allah. Had to come and die.
Yes, dole ne ya zo ya mutu.
So that we could receive the Spirit of God.
Saboda mu samu iya karban ruhu mai tsarki. Ruhu Allah.
So that we could go to the Father.
Saboda mu iya kaiwa ga Uban.
Hebrews 9.
A cikin Ibraniyawa sura 9.
Starting in verse 24.
Inda ya fara aya 24.
For Christ has not entered the holy places.
Shi ko Kristi bai shiga ainihin wurin nan masu tsarki ba.
Made with hands.
Inda aka maida su da hannaye.
Which are copies of the true.
Wanda ko suka zamanto ainihin maimaitawa ne na gaskiya.
But into heaven itself.
Amma ko cikin sama da kanta.
To appear in the presence of God for us.
Saboda ya iya kasancewa a gaban Ubangiji domin mu.
Not that he should offer himself often.
Ba wai ko saboda ya bada kansa a matsayin hadaya kawai ba.
As the high priest.
A matsayin sa ne ko na priest babban priest.
Enters the most holy place.
Da ko shiga wuri da ke mai tsarki.
Every year with the blood of another.
Kowane shekara yakan iya shiga da jinin wani.
Jesus Christ was sent.
Yesu Almasihu ko an turo shi.
So we can go into the presence of God the Father.
Saboda mu iya shiga gaban Ubangiji.
He is the way.
Shi ne hanya.
No one comes to the Father except through him.
Babu wanda ke iya zuwa gurin Uban sai ta gurin sa.
He is greater than the Father.
Shi ko yafi kowane yafi ma Uban.
For he is spirit.
Saboda shi ruhu ne.
So because God the Father is spirit.
Saboda Allah Uba ruhu ne.
That's why you must be born again.
Dole ne a sake haifanka.
You must be born again.
Dole a sake haifanka.
Because otherwise you're just flesh.
Idan ba haka ba ko kai jiki ne kawai.
You must receive the Spirit of God.
Dole ne ka karbi ruhun na Allah.
When we reject God the Father.
Idan ko muka yi kiyayyen Allah Uba.
We end up rejecting what it actually means.
Muna ko kiyayyen ainihin abin da yake nufi.
To be born again.
Ma'anar sake haifanmu.